Okay, listen.
Imagine me and you.
Yes.
I do.
And Nick, what?
I think about today and night.
Can somebody
it's
explain what's going on?
It's only right to think about
and know your love and all and none. So happy together.
Boom, 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 boom.
I should call you up.
I can't see me loving nobody but you. You're all my life.
Da 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 da